yanzu muna tare da sanata mai wakiltan mazabar kudancin Borno, Senator Muhammad Alindume. Ranka dade, akwai wannan batu da ake yi na wato batu da shugaban kasa ake cewa yayi na cewa yana shirin zai kawo dakarun da za su yaki kungiyar Boko Haram zuwa jihar Borno. Ya kake kallon wannan yunkuri na shugaban kasa ne?
Eh, wannan dai abun farin ciki ne, dama kuma abun da muke fata kuma muke jira akan cewa in an samu shugaban kasa, sabo shugaban kasa wanda yana da niyya, yana da wato dauriya da kuma experience na yin wannan abun, insha Allah za a samu saukin sa. To tunda aka ranan da aka rantsar da shi ma ya fada akan cewa nan da lokaci kadan dakarun sojoji, wato shugabancin gaba daya na dakarun sojoji da kuma jami'an tsaro manya-manyan su za su dawo su zona a Maiduguri su tabbatar da cewa an kawo karshen wannan matsala da ake da shi na insurgency a nan Borno musamman. Kuma insha Allah muna fatan akan cewa da yin haka zamu zo karshen wannan abu insha Allah.
Kana ganin kamar wannan yunkuri zai haifar da dame ido, ganin cewa a baya an kawo kamar rundunar hadin gwiwa na JTF, an kawo kuma sabon dip, kana ganin kamar dawo da su zuwa nan Borno zai kawo karshen wannan?
Insha Allah zai kawo karshe. Dama abinda yake faruwa, masu aiki suna wani wuri daban, masu bada umurni ko kuma command suna wani wuri daban, amma yanzu shugaban kasa yana cewa kowaye, kowane shugaba da yake da haƙi a cikin wannan aikin za a dawo da shi ya zauna a inda matsalan yake, don a iya zamanto kaman wato an akwai matsala ana neman magani likitan yana wurin. Amma yanzu da yadda muke shine marasa lafiya yana wani wuri, likitan da kuma zai bada magani kuma yana wani wuri. Amma idan mara lafiyan da likitan suna wuri daya, kaga likitan ya san meye ne ciwon kuma zai dauki mataki a cikin karamin lokaci.
Ya kake kallon irin matakan da jami'an soja ke dauka ne?
Ai, matakan da sojoji sun dauka mu ma yan jiha mun gane akan cewa ai wayansu matakai ne wanda ya zama dole a dauka, an ba haka ba dama watakila muna cikin wani mugun hali ko kuma wuyacin hali. Kuma wayannan wanda suke kawo hare-haren ai daga waje suke zuwa, sojojin kuma suna tsaya waje su yi kokari su tare su. Kuma wayannan matakin da aka dauka ina gani shine ya kawo saukin wannan abun. Kuma mu mutanen jiha abinda muke nema zaman lafiya, so duk abinda aka ce mu yi don ya taimaka ga samu zaman lafiya din nan muna yi.
Akwai ma wasu da suke cewa kamar ka janye daga cikin wannan takara saboda shi shugaban kasa ya marawa wasu wani bangare goyon baya, ya wannan batu yake?
Wannan batun kai ma ka san ba gaskiya bane. Shi shugaban kasa so biyu ya fito yace bai marawa kowa baya ba, kuma ni ina cikin takaran. Abinda muke jira shine jam'iyyar ta ce ga shashin da shi shugaban majalisar dattawa zai fito. Kuma kace nace da muke din nan dama siyasa ne, kowa ya sani akan cewa a cikin mu 108 mutum ɗaya ne zai zama yayi jagorci majalisar dattawa. Kamin nan lokaci mun ce idan kuma an ce daga North East za a kawo, to ga ni, ga Goje, ga Binta, duka mu uku mun nuna niyya akan zamu nemi. Sai aka ce to tunda muna cikin group daya, a cikin mu nan sai a zabi mutum daya wanda zamu sa a zamu goya masa baya ya zama shugaban majalisar dattawa. Amma in yadda yake a yanzu, wanda kuma party ta nuna niyya akan cewa daga North Central za a kawo, muna bayan Bukula Sarakisa a nan North East za mu zona a tsakanin mu kuma a ce waye ne ya cancanta a bashi abe ya zama mataimaki. Shi ne matsayin da muke ciki, fada muke ba kaman abinlawa abokina ne, muna majalisar shekara 10 wani abu tare, dukan mu yan majalisar dattawa ne, kuma dukan mu mun sani akan cewa mutum ɗaya ne zai zama shugaba, kuma shi shugabancin nan Allah ne mai bayarwa wanda yake so.